sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yako Makeri. A wata gagarumin nasara da aka ci, kasashen Ukraine da Russia sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Istanbul a jiya Juma'a da ke nufin isar da miliyoyin ton na hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya da kuma sassauta matsalan karancin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya shaidawa wakilan Russia da na Ukraine a wajen rattaba hannu akan yarjejeniyar, inda ya ce kun shawo kan matsaloli kuma kun ajiye bambance-bambance a gefe don share fagen aiwatar da wani shiri da kowa zai mura wanda bai zo da sauki ba. Sabar da jin daɗin bil'adama shi ne ya ingiza wannan tattaunawar, inji shi. Batun bai kasance mai gamsarwa ga duk ɓangarorin ba, inji Guterres. Amma an mayar da hankali ne akan abin da ya fi dacewa ga mutanen duniyarmu, kuma kada a yi shakka wannan yarjejeniya ce ga duniya. A jiya Juma'a an samu Stephen Bannon, babban hannun daman tsohon shugaban Amurka Donald Trump, kuma mai faɗa a jiya a ɓangaren masu ra'ayin mazan jiya na Amurka, da laifin raina umarnin majalisa na kin amsa a sammaci da kwamitin binciken harin da aka kai a zauren majalisar dokokin Amurka a bara, wata babbar nasara ga kwamitin da jam'iyyar Democrat ke jagoranta. Wani rukunin masu shari'a ya samu Bannon, mai shekaru 68 da haihuwa, da laifuka guda biyu da ake tuhumarsa da aikatawa na kin bayar da bahasi ko takardu ga kwamitin majalisar wakilai, yayin da yake tantance zanga-zangar da magoya bayan Trump suka yi a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021, waɗanda suka yi yunkurin hana tabbatar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020. Kowane laifin rashin da'a ga majalisa yana da hukuncin kwanaki 30 zuwa shekara guda a gidan yari, da kuma tarar $100 zuwa $100,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ministocin Ƙasar Japan a jiya Juma'a ta yanke shawara a hukumance ta gudanar da jana'izar ƙasa baki ɗaya a ranar 27 ga watan Satumba ga tsohon Prime Minister ƙasar Shinzo Abe, wanda aka kashe shi yayin muhawarar ƙasa akan shirin jana'izar, wanda wasu ke kallo a matsayin wani yunkurin ɗaukaka martaban ɗan siyasa mai raba kan ƙasar. A farkon wannan wata ne aka harbi Abe yayin wani jawabin yakin neman zaɓe a birnin Nara da ke yammacin ƙasar, lamarin da ya firgita al'umman ƙasar da ta shahara a kan tsaro da kuma tsauraran matakan sarrafa bindiga. An kama wanda ake zargi da kai harin nan take bayan harbe-harben, kuma ana tsare da shi domin yi masa tambayoyi, yayin da hukumomi ke kokarin gabatar da tuhumar kisa a kansa a hukumance. Babban sakataren Majalisar Ministocin Hirokazu Matsuno ya ce jana'izar ta ƙasa ta dace saboda gudunmuwar Abe a matsayinsa na shugaban ƙasar Japan da ya fi daɗewa a kan ƙarƙar mulki da kuma kyakkyawan jagoranci da jajircewarsa a fagage da dama da suka haɗa da farfaɗo da tattalin arziki da inganta diflomasiyya da ta ta'allaka a kan sake gina ƙawancen Japan da Amurka bayan bala'in tsunami na shekarar 2011. A ƙarshe, wata da ake kira Dansira Karkumutima ta ce ta yi tsalle ta ruga a guje tare da iyalinta yayin da aka ji ƙarar harbe-harbe a ranar wani tattaki da 'yan tawayen M23 suka isa ciye ƙauyensu. Kowanensu yana gudun zuwa wata hanya daban saboda tsoro. Watanni bayan haka, 'yar shekaru 52 da mijinta da 'ya'yansu 11 sun sake haɗuwa a wani sansani da ba na hukuma ba a garin Rutshuru, inda suke kwana a cikin makaranta kuma suna neman abinci da rana. Wannan mutane suna cikin sabbin mutane da ke fama da tashin hankali a gabashin DR Congo. Idan ba a shawo kan tashin hankulan ba, akwai hadarin sake haifar da rikici a yankin mai yawan tabkuna, kamar yadda cibiyar nazarin dabarun Afirka ta yi gargadi a cikin rahotonta na ƙarshen watan Yuni game da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wannan sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba ziyara karo na biyu da shugaban kasar Niger Mr. Mohamed Bazoum ya kai a jihar Difa tun bayan hawan sa kan karagar mulki. A ziyararsa ta farko da ya kai a tsakiyar shekara ta 2021, shugaban kasar ta Niger ya kaddamar da wani tsari na soma mayar da yan gudun hijira gida a jihar ta Difa a garuruwan su na asali sakamakon yadda zaman lafiya ke kara kankama a wannan jiha. A wannan rangadi na biyu, shugaban kasar ta Niger Mohamed Bazoum ya zo ne ya ga halin da jihar ta Difa ke ciki bayan shekara daya da ya gudanar da rangadinsa na farko, wanda ya fara ziyarar barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar ta Difa, inda ya jinjinawa dakarun haɗin gwiwa na ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chad waɗanda ke cikin wata runduna ta musamman da ake kira Operation Lack, Operation Lack Sanity ko Operation Integrated Lack, da kuma ke ci gaba da samun galaba akan abokan gaba, inda daga ranar 26 ga watan Maris zuwa ranar 4 ga wannan wata dakan sun halaka gwamman mayakan Boko Haram a tsibiran na yankin tafkin Chadi. A yanzu haka dai akwai kimanin yan gudun hijira kimanin 500 a jihar ta Difa waɗanda ke jiran tabbacin zaman lafiya ya dawo a garuruwansu na asali domin su koma gidajensu. Daga Difa din ga wakilinmu Abubakar Isa da cikakken bayani.
Wannan ziyara ta shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ita ce ta biyu da ya kawo a jihar ta Difa tun bayan hawansa kan karagar mulki. A ziyararsa ta farko da ya kai a tsakiyar shekarar 2021, shugaban kasar ta Niger ya kaddamar da wani tsari na soma mayar da 'yan gudun hijirar Difa a garuruwansu na asali sakamakon yadda zaman lafiya ya fara dawowa a jihar ta Difa. A wannan rangadi na biyu, shugaban kasar ta Niger Mohamed Bazoum ya zo ne ya ga halin da jihar ta Difa take ciki bayan shekara daya da ya gudanar da rangadinsa na farko, wanda ya fara ziyartar barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar ta Difa, inda ya jinjinawa dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi da suka hada da na ƙasar Kamaru da Najeriya da Niger da kuma Chadi, waɗanda ke cikin wata runduna ta musamman da ke kira Operation Lack Sanity ko Operation Integrated Lack, da kuma ke ci gaba da samun galaba a gaban abokanan gaba, inda daga ranar 28 ga watan Maris zuwa ranar 4 ga watan Yuni na wannan shekara, dakaru na haɗin gwiwa sun hallaka mayakan ƙungiyar Boko Haram da ISWAQ akalla 800 tare da ƙona motocinsu guda 44 da baburra 22 da sauran wasu kayayyakin yakinsu. Bayan ya bar barikin sojoji na biyar, shugaba Muhammad Bazoum ya kuma ziyarci rundunar sojoji da ke tsaron kamfanin dillancin man fetur na jihar ta Difa da rundunar sojojin da ke garin Dogo a gunduma Geskeru ta jihar Difa, wanda ya yi fama da hare-haren 'yan Boko Haram a 'yan kwanakin nan. Ga ma abin da shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum ke cewa a jawabin da ya yi wa sojojin.
Nagode muku kwarai, Allah ya saka muku da alheri, kun yi aiki mai kyau. An kai muku hari so biyu kuka dage kuma kuka yi nasara. Na yi imani wannan azancin da muka yi na mu dauki yara na wannan kasar su kare kasar su, ko su kare ƴan uwansu, su kare garuruwan wannan yankin, za yi tasiri. Za mu mai da gari 45, za ku kula da su, ba ramun mai da wa'ansu, amma barayi suna zauwa sun dame su. Wannan gamin mun san ya kare, za mu ba ku makamai wanda suka dace yanzu ma kuna da su, amma za mu kara su har mun kawo su insha Allah. Yanzu kuna cikin yanayi na wahala, amma sauki yana gaba insha Allah. Cikin shekara daya biyu a ko'ina za mu yi gidaje, za mu muku duk kayan da ya kamata, kuma insha Allah za ku yi nasara. Allah ya kare ku, Allah ya kiyaye
Babban abin da ya fi daukar hankalin shugaban kasar ta Nijar Mohamed Bazoum a wannan ziyarar shine butun mayar da sauran 'yan gudun hijira a garuruwansu na asali, kamar yadda ya kasance a ziyararsa ta farko, inda ya mayar da 'yan gudun hijira na garuruwan Difa 22 a garuruwansu na asali. A yanzu haka kuma hukumomin Difa na shirye-shiryen mayar wasu 'yan gudun hijira na garuruwa 45 a garuruwansu na asali domin su samu damar gudanar da aikin noma. Lawan Magaji shine ministan ayyukan jin kai na Niger, kuma yana daya daga cikin wadanda ke cikin tawagar ta shugaban kasar ta Niger Mohamed Bazoum. Ga kuma karin bayanin da yayi mana.
Yayi tsari insha Allah wanda zai kula da tsaro, wanda zai kula da kare karkara, saboda ana so mutane su koma su yi aikin su. Idan ka kama da kanka yayi abu haka abinci. Wannan wanda muka tantamna yanzu da su, shugaban kasa ya ce su zo mu tantamna da su, saboda ya ji goyon bayan da za su kawo mishi da gudunmuwa da za su kawo mishi bisa wannan komawa ta yanzu ta shahi da'irar gaskeru. Gari 45 ne za su koma, sun kumshi mutum 41,700 magidanta magidanta 8,083 a wannan lokacin da muke cikin zuwa wata uku. Muka ce ga bukatar da muke, bukatar da za muke da ta wannan garin 45 ta kama kudin kamar miliyar 3 sai kama. To wanne ne kowa zai hudu abin da zai gaba da zai kama a samu abin da jakki daga diman sarakuwa.
To yaya al'ummar ta Difa ke kallon wannan ziyara ta biyu ta shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum a jihar ta Difa? Ga abin da wasu daga cikin mazaunan birnin Difa ke cewa.
Ni ne Abdullahi Maruma, president na tsare-tsare na kwamitin Difa Angila. Ra'ayinmu alhamdulillah, sai hamdulillah, tabbas president Bazoum ya sa an dauki yaran jaha su 1,000 a cikin gar national, an ba su horon soji yanda ya kamata don su tsare lahiyan wa'annan garuruwan inda za a mai da mutane. To yaran nan yanzu an fara an rarraba su cikin garuruwan nan don su je su kyautata matakan tsaro a can. To tunda an samu tsaro yanzu kenan babu abin da ya saura sai a mai da mutane. To shine mahimmancin zawata shi, amma mu ɗan jihar Difa tsakanin mu da shi sai hamdallah, sai dai mu yi fatan Allah ya saka mai da alheri.
Sunana Kasuma ce dai, ni wallahi zuwa wannan president Mohamed Bazoum wannan mu dukkan mu wai ba 'yan Difa kadai ba, dukkan Niger ma, tun da ya fara bulaguro a cikin kasan Niger Difa ya fara zuwa, kuma dan me yazo neman lahiya ya zo ya tsara muna hanyar samun lahiya cikin kasar mu, kuma kowa da kowa ya futa lahiya, kowa ko waje ne yanzu muna yin kwanta. Da kana cikin daki kana shiga kalkashin gado kai kwana, yanzu a hili kana kwance a tobe kana yin barcinka alhamdulillah.
Shi ma dai dan majalisar dokoki na jihar Difa Bulu Mamodo ya yaba da wannan ziyara ta shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum.
Duk garuruwan da hukunta gari empty amma akwai sojoji, menene niyan shi? Wannan sojoji namu su tashi su zo su sare ɗan uwansu da jama'ansu, ya tunda sojojin duka yaranmu ne, na garinmu ne, kanninmu ne, don kenan su sai a bisa garinsu uwayensu gwani su koma garinsu. Shi ne ya sama zuwa nashi musamman, kuma ya nuna yana da niyan yi kuma yana da kokori.
A yanzu haka akwai 'yan gudun hijira kimanin 100,000 a birnin na Difa wadanda ke jiran tabbatacin zaman lafiya ya dawo garuruwa na asali domin su ma su koma. Kacal Labukar Malam Hassan na magana da yawo matasan jihar Difa.
Zancen gaskiya dai mun ji dadin zauwan shugaban kasa nan ga Difa, kuma duk zuwan da yake yi wannan kokarin shi yayi duk yanda zai ya kawo lahiya ya mai da mutane garurukansu, shine abin da ya kawo shi. Tun bara akwai garuruka wanda an ka maida gari kamar su Barwa yau alhamdulillah ya kai yahi shekara guda ma mutane sun koma garurukansu, an sa an soro an tare su. Bancin shi zuwan shi na karshe an yi program za a maida gari wajen 45, kuma garurukan nan da za a maida akwai position na gardi-gardi wanda za a yi place dan mutane su samu su zamna su yi aikin su. Gaskiya mun ji dadin zuwan shi, kuma yana mun tabbatar da cewa yana yin kokari ya aiki ya mai da mutane nan garurukan su.
To yanzu sauran garurukan menene fatan su ga shugaban kasa?
To Sauran garuruka fatan su dai a shugaban kasa ana so yanzu an ka maida bakin nan na garuruka 45 an ka gani tahiyar nasu saura ma wanda suke kaman cikin communiking gejime tumur boso akwai garuruka da yawa wanda basu koma ba su ma dai suna so a maida su wajen nasu da nada wanda suka saba zama a maida su su ci gaba da aikin su su ci gaba da zaman su cikin lafiya shine bukatan duka sauraron garuruka wanda suka tashi
kimanin dai shekaru 8 kenan da al'umma Difa ta shiga wani hali na saka mai wuya sakamakon rikicin Boko Haram sai dai sannu a hankali zaman lafiya ya fara dawowa a jahata Difa Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin mu dake Difa a Niger Abubakar Isa da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdulrahman Kabir Jani a cikin shirin da dan gari shirin hadin gwiwa tsakanin gidan radio Murya Amurka da Vision FM Katsina to a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin karamin hukumar Batagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Mu'azzu Tsanni wanda shine magaji Tsanni domin jin suwa suka kafa garin Tsanni menene garin Tsanni ya shahara da shi
shi wannan gari na Tsanni tarihin shi kala biyu ne mu a yanzu shahara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tada akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa dai tukuna sa ne aka tada yanzu na take kewaye da aka taho da shanu ana sarawa sai aka ga ganuwa da kohohi guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rumbu da murna da randa so kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su wane ne suka zauna wa'annan irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuna ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tukane kuma an yi yaki kenan tunda har ga ganuwa an yi to wannan shine kishi na farko to kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen 1804 lokacin Shehu Usman dan Hodiyo a lokacin da aka sare ganoyi aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai Fulani akwai Haɗe su ne ainihin suka shigo cikin garin wasu Fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsara gidan sarautar tsannan ana kiran shi Malam Ibrahim Eki kuma baturanke ne kuma ya zo daga Tumbukutu malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi sai ya shigo Katsina ya zauna a yakawa danan wajen Batagarawa to amma wannan ma yana dan ba da alaƙa tarihin ƴan dakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yakawa da to amma mu aje wannan akwai dai koya ƴan alaƙa
tsakani
to lokacin da ya taho shigo Tsanni ya ga gidan sarauta Tsanni kamar da kuka sani kuma shi Malam Ibrahim Eki din nan kamar da ce muku sulhe ne baturinke ne yana da ƴaƴa kamar kusan 60 kamar da dai tarihi ya bada na gidan akwai maza akwai mata ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 to kusan shekara 200 da wani abu kenan kuma wannan tsatsa nashi dai har yanzu su suke sarautun nan ba a samu cira ba
kuma da tsatsan shi ne
shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin Tumbukutu ne daga Tunis ya zo Katsina ya taho Kwami Batagarawa ya zo ya kawo da zo Tsanni shi magaji Malam Ibrahim Eki mai ilimi ne ya fara sarauta Tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarautar Tsanni kuma gidan sarauta yana nan inda inda hanyar kuma ke san sauti da Allah ya anshirin shi sai dan shi magaji Umaru sai aka dashe magaji danni a shekara ta 1814 zuwa ta 1837 shi ma da Allah ya anshi dani na shi ya anshirin sa sai kuma aka yi magaji Halilu shi ma dani na Ibrahim Ige shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851. To ni ma lokacin da kakana wancan magajibin da ya rusu kuma aka haihe ni a 1953 akwai wata mata shi magaji Bello sai an tahi na ɗo mahaifina sai aka haihe sai ta ce an samu Bello kuma an samu mai nasara mawanin ake cewa Bello mai nasara. To shi shekarar shi 40 yana sarauta ƙasar tsanni kuma ƙasar tsannin nan ta kunshi akwai haɗiya da aka yi. Hadiyan nan lokacin akwai rahaji magaji ce aka maido ta karkashin tsanni akwai tarno magaji ce aka maido ta karkashin tsanni to a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka kara wasu shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba kwarne da ba a sha ba daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara 40 sai aka ba yayanmu dan shi magaji Bala Zayana Ma'azu wanda yake jikan na Ibrahim kenan shi kuma ya shekara daga 1993 zuwa 2005 shekara 12 yana sarauta tsanni sai Allah ya mai wa'adi sai ni kuma Allah ya bani ni Alhaji Bello Ma'azu mai nasara an naɗa ni 22 ga watan Satumba 2005.
To yanzu dai waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari?
To ai kabilun mu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare-bare.
Na'am. Me ya bambanta wannan gari da sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da shi? Akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi?
To ai akwai kamar yadda na kai yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mun muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne kamata ya yi a zo a sa kimiyya archaeologists din nan su zo su binciki rijiyoyin da shin shekara nawa ma wannan gari ne tunda ai wannan shi zai bayar a san shekara shi nawa tunda ai yanzu duk abin muka faɗi mu zaman mu ne na biyu zama an zai ba mu sanar da aka ba mu san gisa inda a gina tsanni ba tunda ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rumbu ga randa kaga ban mu je sanin yawan shekarun to da za a yi mun wancan sauran wannan wa'annan abun ma tarihi ne.
Na'am. To kamar me wannan gari ya shahara da shi musamman sun yaƙi ne koko noma koko kiwo?
Yaƙin ma an yi domin ita da tsanin nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cin su da yaƙi ba akwai ɗan baskori kamar yadda wajen magaji tsauri ya ambata ya zo amma shi bai yaƙi tsanin ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaka da tsanni saboda haka sai ya kewaye ta yin tsaurin bai yaƙi a tsanni ba shi ɗan baskori kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'inmu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da ilimin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati.
Akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na tsanni?
Kirarin ta dai ana cewa tsannin kowa sarki ko dunya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da sun ladarci rashin tsoro tsannin babu tsoro don kamar yadda ake gaya mana ma a lokacin nan in yan daka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsarki an zo saboda takardarun mutane so dama akwai takardarci amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mu ba mu da tsoro
yanzu haka akwai wani kalubale da garin tsanni yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki?
Mu alhamdulillahi lokacin gwamnatin Umar Musa an mana da ya sakan da ya sukuru muna da MDJ ta asibitin nan mu ba abin da ya damu mu yanzu irin ya samu na dam ɗinmu da ake noman rani kuma an samu mu hitila muna da wutar lantarki muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam ɗin domin masu noman rani samu abin yi yara samu abin yi.
To masu sauraro a nan za mu ɗaga ma shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi Alhaji Bello Ma'azu Tsanni daga gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
To kun ji lokaci ya canza.
To madalla
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.